أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرين دا بيارغ وتنزو الحجة Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 7 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba gabatar da karatu a cikin wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano a cikin wannan littafi Mukhtasar Zadul Ma'ad da littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab yayi ikhtisarin sa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wannan kuma shine darasi na 10 a cikin karatun da muka gabatar ko muke gabatarwa a wannan littafi a darasin da ya gabata kafin mu tafi hutun sallah mun tattauna game da ainihin wato addu'a bayan sallama wato cikin abin da muka tattauna akwai yin addu'o'i bayan an yi sallama liman ya fuskanci mamu ya dinga ba su addu'a suna karba wannan Ibn al-Qayyim yake cewa baya daga cikin koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga baki ɗayan addu'o'i in dai addu'a ce wanda take da alaka da sallah to ana yin ta ne a cikin sallah kuma duk umarnin da aka yi na ayi addu'a a cikin sallah to a cikin ta ake yi ba a wajenta ba ma'ana kafin a sallame sallah to anan ake so duk abin da kake da shi a cikin sujada na bukata a wajen Allah a cikin sujada da kuma tahiyya to anan ake so kai wannan addu'a din kuma wannan shine abin da ya dace da halin mai sallah domin mai sallah yana fuskanta yana kuma ganawa ne da Allah subhanahu wataala to da zarar yayi sallama kamar wannan ganawa ta su da munajaci da yake da Allah ta yanke to sai kuma bayan munajaci da ganawa sa da Allah ta yanke sannan kuma lokacin zai yi addu'a kaga fiqhun addu'ar ma yafi dacewa yazo a cikin sallar ba a bayan sallah ba sannan zai yi sallama a daman sa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah zai kuma yi sallah a hagun sa nan ma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah duk da an yi ruwaya cewa ana iya yin sallama guda daya ainihin wato ta wadatar duk da cewa Ibn al-Qayyim ya ce hadithin bai tabbata ba amma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya tabbatar da hadithin a cikin sifatu salatin nabi kamar yadda muka ishara zuwa gare shi a can baya akwai addu'o'i da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a cikin sallah su ma mun karanta wasu daga ciki musamman a bayan an yi tahiyya bayan an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ayi sallama akwai addu'an neman tsari daga wuta neman tsari daga azabar kabari neman tsari daga fitinar dujjal neman tsari daga fitinar rayuwa da ta mutuwa neman tsari daga aikata laifi da kuma wato nauyin bashi sannan akwai addu'ar Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mutum zunubansa ya yalwata masa gidansa ya kuma sanya masa albarka cikin arzikinsa wannan yana daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum yayi a cikin sallah ya roki Allah madaukakin sarki waɗannan addu'o'i kafin ya sallama wannan duk kusan mun tattauna su a cikin karatun da ya gabata da kai sai zamu shiga sabon babi ne ko fasali qalal muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi sujudi sahwi wannan fasali ne bayani da yazo na koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sujudi sahwi ma'ana sujadar rabkanuwa kabli da badi akwai wata sujada da ake kira kabli akwai wata sujada da ake kira badi lokacin da aka samu tangarda aka samu wani gibi da wani tasgaro a cikin sallah in dai abinda ya zama gibin ko ya zama tasgaran ba rukuni bane daga cikin rukunan sallah to ana yin imma sujada kabli da kuma ko imma sujada ba'di ya danganta da me ya faru wannan shike hukunta irin sujadar da zaka yi kamar yanda zamu ji a cikin hadisan da zamu karanta insha Allah wa thabata anhu sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace inna ma ana basharun ansa kama tansauna fa idha nasitu fadhakkiruni wa kana sahwuhu min tamamin ni'mati ala ummati wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi ibn al-qayyim yake cewa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin imam al-bukhari wanda ya ruwaito shi a cikin as-sala hadisi na 401 haka imam muslim a cikin al-masajid hadithi na 572 da kuma hadithi na 89 hadithin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama adatu hasri ana dhamirul fasli kuma shine mubtada basharun sai ya zamto khabarul li mubtada ko innama ana basharun ni mutun ne kawai bana cikin rukunin mala'iku kuma ni ba aljali bane in ka tashi ba rage wa annabi matsayi kai ba dan ka ce mutun ne amma kamar kowa a'a amma ta fuskar mutuntaka shi mutun ne dan baya cikin jinsin aljanu kuma shi ba mala'ika bane dan haka sai ce innama ana basharun ni ma mutun ne ansa na kan yi mantuwa kamatan sauna kamar yanda kuke yin mantuwa wannan sifa ce ta mutuntaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan manta kamar yanda kai ma kakan yi mantuwa wani lokaci fa idza nasitu dan haka in kun fahimci nayi mantuwa fa zakkiruni ku tunatar da ni an fahimta ko to kaga wannan shine kusan abin da zai bude maka wannan bayani da zamu tattauna na babun sahwu a cikin sallah kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahwu shi yasa aka bude maka da wannan hadisin yayi mantuwa imma yayi ƙari imma yayi ragi a cikin sallah to a inda yayi ƙarin me yayi a inda yayi ragi me yayi dan ni da kai mu zamto mun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa kana sahwu sannan rabkanuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi min tamamin ni'mati na daga cikin cikan ni'ima ala ummatihi ga al'ummar manzon Allah domin da bai tabbata annabi yayi sahwu ba to da kila kai yanzu ka samu matsala a sallah sai ka rasa ya zaka yi yanzu ka santuwar faruwar abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu bai zamanto wani bakon abu ko sabon abu ba gare ka da kai mantuwa kai kari ko kai ragi ka san me zaka yi a karin ka san me zaka yi a ragi din na fata an gane dan haka wa ikmali dinihim wannan yana daga cikin cikar addinin su liyaqtadu bihi dan si koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya kaddara wa annabi sallallahu alaihi wasallam yin mantuwa a cikin sallah kuma ya warware wannan mantuwar ta hanyar yin hukuncin kabli ko badi dan ni da kai da zamu biyo bayan sa idan mun yi irin haka muna da hukunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama min ithnataini to mas'aloli ne guda biyar suka faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu wuraren yayi kable a wasu wuraren yayi ba'adi zamu ji fa qama min ithnataini ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba miƙewa daga raka'a ta biyu fir ruba'iyya a sallah mai raka'a hudu a sallah mai raka'a hudu kamar azhar kamar la'asar kamar isha idan mutun yayi raka'a biyun farko zai yi me zai yi zaman tahiya sannan sai kuma ya miƙe ya kawo raka'o'i guda biyu sai ya kuma yin me zaman tahiya sannan sai ya sallama to annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi raka'a biyun farko a madadin ya zauna yayi tahiya sai ya manta ya miƙe yanzu ya bar me kenan ya bar zaman tahiya ko falamma qada salatahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallarsa sajada qabala salam sai yayi sujada qabli. Me yayi a cikin sallah? Ragi. Ko? Me ya rage? Zaman tahiya. Yanzu daga nan mun gano kenan idan mutum yayi rage a cikin sallah me zai yi? Qabli zai yi. Fa ukhiza minhu. Sai muka samu muka koya daga gare shi anna man taraka shay'an wanda duk ya bar wani abu min ajza'is salati daga cikin yankin sallah allati laysat bi arkanin wanda wannan abin da ya bari ba rukuni bane sajada lahu sai yayi wa wannan abin da ya bari sujada qabla salami sujada qabli mafhum wa ukhiba min ba'di turqihi annahu idza taraka dhalika wa shara'a fi rukunin lam yarji' sannan mun samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hanyoyi na hadithansa da aka samu annahu cewa idza taraka dhalika idan ya bar wani yanki daga cikin bangarorin sallah wa shara'a kuma bai tuna ba har sai da ya shiga fi rukunin cikin wani rukuni din lam yarji' annabi baya dawowa misali da yayi raka'a biyun farko da yayi yunkura zai miƙe sai ya tuna kan ya miƙe sai ya dawo ya zauna shikenan ai bai ba wannan rukunin ba to sai da yayi yunkura ya miƙe sai ya tuna ashe zaman tahiyya zai bi ba to ba zai koma ba shine abin da Abdulrahman al-Akhdari ya gaya maka yace idan ka miƙe in dai gwiwoyinka da hannayenka sun rabu da ƙasa to kawai kai tazarce kawai kar ka dawo tunda wannan rukunin ka riga ka baro shi me zaka yi zaman tahiyya baka tuna da zaman tahiyyar ba sai da ka miƙe to tunda ka miƙe yanzu ka san cewa ka bar gibi a gurin da haka sai ka ci gaba da sallah bayan ka idar da sallah sai ka yi sujada ne qabla salam shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan kaga kenan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai tuna ba har sai da ya wuce gaban gurin sai ya tuna bai zaman tahiyya ba da haka sai ya ci gaba da sallarsa sai da ya je ƙarshen sallar sai zaman sai yayi mai sujada qabli an bayyanci wannan wannan mas'ala ta farko kenan da muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yayi sujada qabla salami saboda a salla mai raka'a hudu biyun farko maimakon yayi tahiyya sai ya manta ya miƙe bai yi tahiyya din ba mafhum mas'ala ta biyu wa sallama ya tabbata an samu a rayuwar annabi ya taba yin sallama min raka'ataini daga raka'a biyu fi ihda salatayil ashi ba isha bane gyara fi ihda salatayil ashi a daya daga cikin sallolin rana imma azhar ko al'asr sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu ba kuma a halin tafiya ba ballantana a ce kasar yake a halin zaman gida kaga zai cika sallah ne da yayi raka'a biyun farko sai ya manta yayi sallama hadithun zulyadaini ko hadithin khirbaq zulyadaini mashhurin hadithi bayan yayi sallama a raka'a biyun farko thumma takallama sannan yayi magana duk kuma a cikin sallar thumma atammaha sannan ya dawo ya cika sallar thumma sallama sannan yayi sallama thumma sajada sannan yayi sujada thumma sallama sannan yayi sallama sallallahu alaihi wa sallam ai idan ba ka da likitancin qabli da ba'di to al'amarin ka wato idan kuka kulla abota da shedan zai wahal da kai ka san wani da tariki ce sai ya sallama kawai wai sai ya saki ta da ikama ya samu aboki da ya tariki ce ya rasa ya abin nan kawai sai ya ce assalamu alaikum wallahi mantawa ne ni kawai ko kaza ne ko kaza kawai ne sallama ita ma wannan da zaka yi baka da tabbas zai iya sake shigo maka tunda yaga kai aboki ne amma babu wanda shedan ya fujin haushi irin wanda za ta rikice ya gyara makanikin sallah ba sa shiri da shedan ta rikice yana nema ya lalata maka sha'ani sai ga ka gyara kayanka ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadithun zulyadaini yayi sallah raka'a biyu kuma yayi sallama a ruwayar ma aka ce duk sahabbai masu dan saurin fita daga masallaci har sun fita ma sun fara qusratis salatu qusratis sala ma'ana yanzu shikenan sallah har a zaman gida ma ta zama kasar raka'a biyu ce raka'a biyu ce kuma a cikin lokacin da aka yi sallah akwai Abubakar da Umar fa ha ba an yukallimahu ko sai musu farjini suka kasa yi masa magana to shi zuliya dai ni shine yace ya ma'aikin Allah a qusiratis salatu am nasita shin sallan nan yanzu an maida ita raka'a biyu ne an rage ta ko kuma mantawa kai a wata ruwaya ce lam tuqsar lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a rage ta ba yace to daya daga ciki ya faru yanzu na yadda ba a rage ba to mantuwa kai tunda ka kore ragewar to mantuwa ce sai manzo Allah ya kalli sauran mamu sai yace a kama ya qulu zuliyadaini wai haka ne abun ya faru kamar yanda zuliyadaini ya fara sallah raka'a biyu muka yi sai kuma kowa ya samu bakin magana na'am ya ma'aikin Allah ai raka'a biyu aka yi kuma duk a cikin sallar shine abinda Abdurrahman al-Akhdari ya gaya ma a can karshen ahalari a tattauna kuma a dawo kuma duk a cikin sallah yake yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi magana da zuliyadaini an yi da sauran sahabbai a masallaci kuma duk a cikin sallah yake kuma annabi ya juya ya karasa raka'a biyun da suka ya bari sannan kuma yayi wata sujada ba dai me aka yi a sallar ragi to kuma ya zai ba dai na'am cewa akai thumma atammaha sannan yayi me ya cika ta thumma sallama yayi sallama thumma sajada thumma sallama wace sujada akai ba dai to me ya faru a cikin sallar na'am ragi akai da gani eh an yi ragi an yi kari a ina akai ragi bayada ya cika na'am assalamu qabla tamami salah min aziyada to me kuma ragin kari akai yanzu an ban magana ragi kari akai kuma dama hukuncin kari shine me sujada ba'da salam haka ne to na'am 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 haka kware da gaske idan wani ya maka tasbihi ai shi ma mai akhadari cewa yi idan liman ya samu irin wannan matsalar sabbaha bihil mamu sai mamu ya masa tasbihi idan ya gaskata mamun da ya mai tasbihi shikenan sai ya ci gaba in bai yadda ba zai iya waiwaiwa wasa alame adalain wajaza lahumal bi kalam aka ce ya waiwayo ya duba dattawa masu hankali dan wani shi ba ni sai yake ba kana tambaye su shi ba bai san me ya faru ba shi yasa annabi yace liyalini ulul ahlabi wan nuha a samu masu nutsuwa wanda yau ba su bata dai taba su ba su zama su ne a sahun gaba an gane hatta masu gyaran nan in ana tahajjud ko ana ku dinga sa masu nutsuwa ka wuce su munin ya mai da kai baya shi sai yanzu kokolwarsa ta kawo gurin shi yasa na gaban nan ake son a samu masu nutsuwa wa'anda suna tare da liman a abin da ake amma wani yana tsaye na subhanallah kila shi kokolwar ta sama yanzu lokacin da abun ya faru shi yana layin yan shadda ma akan tofari kuma kuma sai tunanin ya dawo kawai dinga yi ma tasbihi shi yasa shi ma Abdurrahman al-Akhdari Allah ya ji kansa da rahama yace idan aka yi tasbihin ya ga bai gamsu ba shi a daidai sallar sa take to ya ci gaba da sallar in ya ji tasbihin yayi yawa ya waiwayo ya tambaye mutum biyu dan ka san karfin yaqini ba a la yazulu al-yaqinu bishak al-yaqinu la yazulu bishak sai aka ce ya waiwayo in ya waiwayo ya tambaye mutum biyu mutanen kirki yace wai haka ne ya samu matsala a sallar idan suka ce haka ne shikenan sai ya waiwaya kuma sai ya ci gaba da sallah kuma da a cikin sallah yake wajaza lahumul kalam yanzu kaga wasu sun fita daga a wannan hadisin wasu sun ban masallaci har ma sun fita suna qusiratis salatu qusiratis salah zuliyadaini yayi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana sannan aka dawo aka gyara sallar kuma shikenan mafhum wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Masajid hadithi na 573 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda kun ji mas'ala ta biyo mas'ala ta gaba an samu annabi sallallahu alaihi wasallam wa salla yayi salla wa sallama yayi sallama wan sarafa ya tafi gida wa qad baqiya min as-salati raka'atun sallar bata cika ba akwai sauran raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla yayi sallama wan sarafa ya juya
wa qad baqiya min as-salati raka'a, kuma sallar bata cika ba. Fa qala lahu Talha, anan ma Talha yace da shi, nasita raka'atan, ya maikin Allah ka manta raka'a daya. Faraja'a, manzo Allah ya dawo, fada khalal masjida, kaga wan sarafa har ya juya zai tafi gida. Talha ya tare shi yace, ya maikin Allah, a cikin sallar nan fa da aka yi fa raka'a daya bata cika ba. Annabi ya dawo, fada khalal masjida, ya shiga masallaci. Fa amara bilalan, ya umarci bilal, fa aqama yata da ikama, fa salla lin nasi raka'atun, sai ya cika wa mutane raka'a guda. Zakarahu Ahmad, Imam Ahmad ya ambaci wannan. Shi kuma wannan me ya faru, wace sujada aka yi? Na'am, ba da kai me ya faru a sallar? Ragi me aka rage? To ai an da an cika ta, yanzu kari aka yi. Yanzu wace sujada liman yayi? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ba duko? Masha Allah. To ga mas'ala ta hudu, wa sallar zuhura, shi sa aka bude ma da hadithin inna ma ana basharun ansa kama tansauna fa idza nasitu fadhakkiruni. Yanzu kaga sahabbai sun karbi wannan hadithin ko basu karba ba? Ga wannan hadithin da muka karanta, Abu Talha, Talha kai yayi masa mai tadhkiri, ya tunatar da shi, kamar yanda a wancan hadithin da muka baro Zuliya dai ne shi ma yayi masa tadhkiri, dama ya ce fa idza nasitu fadhakkiruni. To ga wannan shi kuma, wa sallar zuhura khamsan, sallar azhar ce manzo Allah ya sal yayi raka'a biyar, ya kara ne raka'a daya. Fa qalu, sahabbai suka ce, sallaita khamsan, ya ma'aikin Allah biyar kai raka'a biyar kai. Fa sajada ba'da ma sallama, annabi sallallahu alaihi wasallam sai sujada bayan yayi sallama. An gane ko? Kaga wannan ita ma sujada ba adi ce, domin an yi kari ne raka'a biyar aka yi, ko? Wannan hadithin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Masajid, hadithi na 572 da kuma na 91, hadithin Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Mas'ala ta karshe da malai ya kawo, ko hadithi na karshe, wa sallal asr, annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ya taba yin sallar asr salatan yayi raka'a uku. Thumma dakhala manzilahu, ya shiga gida. Fa dhakkarahu an-nasu, sai mutane suka tunatar da shi cewa fa sallal asr uku akai. Fa kharaja, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito. Fa salla bihim raka'atan, ya cika musu raka'a daya. Thumma sallama, sannan yayi sallama. Thumma sajada, sannan yayi sujada. Thumma sallama, sannan yayi sallama. Wannan ita kuma sujada ba adi ce, ko? Wannan Imam Muslim a cikin Al-Masajid ya ruwaito shi, hadithi na 574, hadithin Imran bin Husain, Allah ya kara masa yadda. Sai Ibn al-Qayyim ya ce, hadha majmu'u ma hufiza anhu, wannan shine gamayyar abinda aka ruwaito daga annabi, ko aka haddato aka kiyayo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sujadar rafkalwa da ta faru gare shi. Wa hiya khamsatu mawadi', sune wurare guda biyar. Wuri na farko, qama min ithnataini, ya tashi daga raka'a ta biyu maimakon zauna, ko? Na biyu, sallama min raka'atayn, ya yi sallama daga raka'a nawa? Biyu. Na uku, sallama wa qad baqiya raka'a. Na hudu, shi kuma sallar zuhura nawa? Khamsan. Na biyar, sallal asara thalathan. Wa'innan hadithan su suka bamu hukuncin abinda yake faruwa a sallah na ragi ko kari ga yanda zaka yi musu. To anan malamai sun tattauna, wasu suka ce duk abin da ya same ka ko ragi ko kari kabli zaka yi. Wasu malaman suka ce duk abin da ya same ka a sallah ba adi zaka yi. Shi yasa suka ce a babin kabli da ba adi, mazhaban Malikiya ra'ayinta yafi kyau. Kuma akwai malaman da suka tauka kawai duk ma me ya faru a sallar ka kabli ne, wasu suka ce ba adi ne. To Malikiya sun suka ce a'a, in an kula da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka nuna ba. Sun nuna wata rana yayi kabli, wani yanayin kuma da ya faru yayi ba'adi. Da haka ya fi kyau a ce akwai ba'adi akwai kabli. In an yi ragi ayi kabli, in an yi kari ayi ba'adi. Duk da cewa akwai wasu wurare guda bakwai da malamai suka kawo suka ce duk wa'annan wuraren ana yi musu ainihin wato sujada qabla salam. Akwai naqasun muhaqqaqun, naqasun mashkukun, naqasun wa ziyadatun muhaqqaqani, naqasun wa ziyadatun mashkukani, tahaqququn naqasu shakkun fi ziyada, tahaqququn wato tahaqququn abunan wato tahaqququ ziyada shakkun fi naqasi, sai kuma tahaqququ sahwu wato ziyadatun aw naqasun la yadri wayannan wuraren guda bakwai duk abin da zaka yi naqasun mashkukun mutun yayi rage a sallah ma shakka yake yayi yana kokwantan kamar yayi rage a cikin sallah qabli zai shine naqasun muhaqqaqul kai yayi rage ya tabbatar da yayi rage a sallar sa qabli zai yayi rage amma bai tabbatar ba qabli zai shine naqasun mashkukun naqasun wa ziyadatun mashkuk wato muhaqqaqa ne yayi rage a sallar sa kuma yayi kari kuma ya tabbatar da haka shi ma qabli zai an gane ko yawa sannan yana ganin kamar yayi rage kuma yana ganin kamar yayi kari amma shakka yake bai tabbatar ba shi ma qabli zai ya tabbatar da yayi rage amma yana kokwantan kamar ko yayi kari shi ma qabli zai ya tabbatar da yayi kari amma yana ganin kamar rage ma ko yayi rage shi ma qabli zai na bakwai shine shi da ya san yayi sahwa a sallah rafka yayi rafkanwa a sallah rage yayi ko kari yayi bai sani ba shi ma qabli zai eh I got it bro an fahimta ko walan yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam na'am bata samu ko kwaya daya ba eh bata samu ko kwaya daya ba saboda yawanci qablin ita tafi faruwa an gane ko kuma in ka duba ita ba'adi mas'alata tana da sauki shi yasa zaka ga wato ita qabli shi yasa in ka koma Abdurrahman al-Akhdari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idan qabli ta kama mutum kuma bai yi ta ba to fa sallarsa tana nan bace ba amma ita ba'adi tunda dama abu ne wanda yake idraki shi ko wannan halal ne gibi ya aka samu in ba a yi ba har yanzu sallah ba ta cika ba an gane ko shi yasa wasu suke abin shi yasa in ka duba ake rinjayar da bangaren ƙari ragi fiye da yanda ake rinjayar da bangaren ƙari a cikin sallah wannan ka koma cikin fiqh malikiya musamman za ka duk haka suke ta kawo waɗannan kawaidi na'am 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 haka yawa shi Malam Umar wannan wata tambaya Malam Umar ne ne to gashi nan akwai gurbi wajen guri biyu yawa an gane ko akwai gurbin ta shi kuma guri biyu ne shi yasa za ka kamar yanda na ga ma qablin tafi faruwa shi yasa hukuncin ta yafi abin nan kuma in ka duba ai duk abin da yake faruwa a cikin sallar za ka baya kusan a cikin bakwai din nan ne ko dai ta hakukun naqasul din ko wato ta hakukun naqas wato abin nan naqasul muhaqqaq ko mashkukun ko naqasul wa ziyada muhaqqaqani ko naqasul wa ziyada mashkukani ko ta hakukun naqasu shakkun fi ziyada ko ta hakuku ziyada shakkun fi naqasi sai na karshen ko shine wanda an yi sahawun amma ba iya sani ba shi da ya san yayi sahawu a sallar sa qabli ce ko ba'di la yadri an gane ko walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam tagmidu alaihi fi salah baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam rinsa idanu a cikin sallah baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam rinsa idanu a cikin sallah mutum yana sallah ga ya rufe idansa wa karihahu ahmad wa ghayru imam ahmad da waninsa sun karhanta rinsa idanu a cikin sallah kuma yana daga cikin makaruhatu salah a malikiya wa tagmidul aynain ko wa qalu huwa min fi'l al-yahudi malamai suka ce rinsa ido a cikin sallah yana cikin aikin yahudawa wa abahahu jama'atu duk da cewa wasu daga cikin malamai sun halatta shi sun ce mutum zai iya in ya fi samun khushu'i in ya rufe ido kawai zai iya rufe idan sai ya sallah was-sawabu zancen da yafi zama daidai annal fataha bude idanun ba tare da rinse su ba in kana la yakhillu bil khushu' in ya kasance ba zai lalata wa mutum kushu'i ba in ya zamto ba zai haifar da wani gibi a kushu'in mutum ba to ya bar idansa a bude yafi fa huwa afdalu shi yafi wa in hala bainahu wa bainal khushu'i idan kuma an samu wani abu ya hana shi yin kushu'i lima fi qiblatihi saboda abin da ke alƙiblarsa min minaz zukhrufi na kayan kawa wa gairihi da waninsa fa hunaka la yukrahu to anan ba karanta ba misali mutun sai ya duba inda ya fuskanta alƙiblar tasa sai ga akwai abubuwa waɗanda suke na kayan kawa da ado da aka yi a gurin da za su iya daukan hankalinsa mace a cikin daki sai ya zamanto alƙiblata anan plaxima dinta take kuma ga fridge din a hannun dama an gane kuma ga dan wannan akwakun na sa turaren wuta shi kuma a gefe to kaga akwai possibility tana cikin sallah hankalinta ta kudai daga cikin waɗannan domin ga wasu kayayyaki an jera su a alƙiblata to duba da in ta shiga sallah sai ta dinga tunanin ko dai wancan ko wannan ko wannan to sai take rufe idanta in ta zo sallah sun ce babu laifi ma'anan akwai wani abu da zai shawwasha zai dauki hankalin mutum masallaci a alƙiblarsa sai ya rufe ido saboda wannan abin da yake fusgar hankalinsa da tunaninsa to wannan babu laifi amma in babu wannan mutum ya fuskanci alƙibla ya bar idansa buɗe wannan shi ya fi falala wa kana idza sallama istaghfara thalathan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallama a sallah istaghfara thalathan sai yayi istighfari sau uku astaghfirullah 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 thumma qala sannan yace allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram allahumma antas salam ya allah kaine as salam kaine aminci wa minkas salam aminci gare ka yake tabarakta ya allah albarkaka ta yawaita ya dhal jalal wal ikram ya wanda ya cancanci girma da karamci wannan hadisi ne wanda yake imam muslim ya rawaito shi a cikin al-masajid hadisi na 591 hadisin sahabi thauban radiyallahu anhu wala yamkuthu mustaqbil al-qibla idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama a sallah to baya zama ya ci gaba da fuskantar al-qibla illa bi qadari zalika sai gurgudan yace astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram yana gama nan za a ga ya juyo da haka wanda za ka ga liman yayi sallah kuma ya zauna inda yake yana kallon alƙibla ya saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama a sallah to baya dadewa yana kallon alƙibla sai gurgudan yanda zai karanta wannan zikirin na istighfari sau uku da allahumma antas salam zuwa karshe wa yasra'u limfitali ila al-mamumin yana gaggawar juyowa wajen mamu yana gaggawar waiwayowa shine alimfital ai alinsiraf kenan yana gaggawar juyowa ilal mamumina izuwa ga mamu wa kana yamfatilu an yamini wa an yasari kuma manzo Allah ya kasance yana juyowa daga damansa yana juyowa daga hagu duk ya tabbata annabi yana yi ma'ana idan nan ne alqibla wani lokacin yayi allahumma antas salam wa minkas salam yayi istighfari sau uku to yanzu zai juya in mamun suna nan wani lokaci ta damansa haka sai ya juya an gane ko wani lokaci kuma idan zai juya sai ya juya ta hagunsa da haka liman kana da zabi kana da yanci ka juya ta dama ko ka juyo ta hagu ka fuskanci mamun ɗinka sai wasu suka fahimci ka juya ta dama shine sai mutum kuma ya juya kalli dama sai ya kalli na ga mamun ɗinsa nan shi kuma sai ya gaida kallon nan ko ba ku lura ba wani ko kuma in bangonsa yana kawai sai ya juya nan sai ya kalli nan a'a yan lokacin da zaka juyo din da aka ce zaka iya juya ko ta dama ko ta hagu ba ana nufin ka tsaya ka dinga kallon dama ko ka kalli hagu ba mamu zaka kalla amma wajen kaifiyar juyowar ne kana da yancin ka juya ta dama ka kalli mamunka ko ka juyo ta hagu ka kalli mamunka amma ga mamunan kai kuma kana kallon nan ko ga mamunan kana kallon nan ka saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma wanda shi bai ma juyo ba yana tsaya yana kallon alƙibla an fahimta ko wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin al-masajid hadisi na 708 hadisin anas dan malik sannan kuma imam al-bukhari a cikin al-adhan hadisi na 852 imam muslim a cikin al-masajid hadisi na 707 hadisin sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yarda wa kana thumma kana yamfatilu sannan manzo Allah kai thumma kana yuqbilu ala al-ma'mumina biwajhihi sannan manzo Allah ya tabbata sallallahu alaihi wasallam yakan fuskanci mamudinsa da fuskarsa wala yakhussu nahiyatan minhum duna nahiya baya kebantar wata nahiya daga cikin mamu banda wata nahiya kaga in ya fuskanci haka kaga di yana kallon mamu amma wanda ya kalli nan kaga wasu yake kallo banda wasu wanda ya kalli nan wasu yake kallo banda wasu to amma in ya juyo haka mamu suna nan kaga di yana kallon nan ba wata nahiya yake kallo banda wata nahiya ba duk nahiyoyin gaba daya yana kallon mamu ne gaba daya sallallahu alaihi wasallam da haka liman haka ya kamata ka dinga yi wa kana idza sallal fajra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata idan yayi sallar asuba jalasa fi musallahu yakan zauna a wurin sallar sahatta ta dulu ash-shamsu hasana'a har rana ta fito tai kyau ma'ana rana ta fito tai haske ina fata an gane wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a inda yayi sallar asubar to yana nan a nan gurin yana ta azkar har sai gari ya waye rana ta fito sannan sai tashi shi gida sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane da kai ma kaga in ba fita sassafe kake ba kai ba dan kasuwa ne mai sammako ba kai ba ma'aikaci bane wanda ake so ainihin wato kar rana ta fito kana gurin aiki to kamata yayi kai ma wannan sunnar in ka koma ba za ka yawanci baya zuwa kasuwa ba aiki yake zuwa ba bacci zai sake koma to tunda har zai sake koma bacci kaga zai iya zama yayi wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alheri mai tarin yawa a cikin haka in ya gama yayi addu'o'i sai kuma yaje ya kwanta kila sai wajen 9 ko 10 sai ya tashi na'am kamar me yawa zaka iya matsawa gefe ba yawa cikin masallaci tunda nan inda kake din inda kai idar da sallah akwai dan abin da ke damun ka babu ne zaman shine muhimmi an gane ko amma in ba abin da zai tashe ka to a nan gurin zaka zauna uzuri ne zai sa ka bar nan gurin ka canza ku amin amin wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana karantawa a bayan kowace sallah ta farilla لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد النبي صلى الله عليه وسلم bayan kowace sallah ta farilla kowace sallah ta farilla cikin sallolin nan guda biyar yana karanta wannan zikirin yace la ilaha illallah babu wani abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulku shi adda mulki wa lahul hamdu dukkan yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir mai cikakken iko ne akan komai allahumma la mani'a lima atait ya allah in ka bayar ba mai hanawa wa la mu'tiya lima manata in ka hana ba mai bayarwa wa la yanfa'u dhal jaddi ma'abocin wadata ko arziki ko ma'abocin matsayi matsayinsa ba zai amfane shi ba sai ya bi ka minkal jaddu kai ne mai matsayi ko kuma kai ne mai bada matsayi ko kai ne mai bada arziki domin aljaddu yana daukan ma'anar arrizqu aljaddu yana daukan ma'anar almakanatu inda nas mutumin da yake da daraja da martaba a idan mutane to wai darajar mai daraja ba za ta zama mai amfani ba a wajen Allah sai ya ba Allah wadatar mai wadata ba za ta yi masa wani amfani ba sai ya ba Allah minkal jaddu shine abin da ka karanta bayan ka idar da sallah wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Adhan hadithi na 844 Imam Muslim a cikin al-Masajid hadithi na 593 hadithin al-Mughira bin Shu'ba Allah ya kara masa yadda na'am na'am to tunda an ce larura ita ad-darurat tubihul mahzurat a gane ko in ka ce larura to ita kuma larura ta kan halatta wa mutun haram yawa tunda larura ce da shi zaman masallacin kila akwai sanyi ko yanayin gurin yan ba zai karbi jikinsa ba, larurar da ta fito da shi yayi sallah sai kuma ya koma gida yayi wannan zaman, to shi kaga wannan ma'zur ne tun daga uzurin da yasa ya fita. An gane ko, amma in muna magana wannan mutumin da ba wani uzuri ba, rashin lafiya ba komai, to zai zauna ne a inda yayi sallah ya ta azkar har rana ta fito, shine koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah, wato cikin zikirin da mutum zai ci gaba da yi shine wala haula wala quwwata illa billah, babu wani karfi, a babu wata dabara ta tunkuɗe abin da yake mai cutarwa. Wala quwwa, ba ka da wani karfi na jawo wa kanka abin da zai maka amfani, illa billahi, sai da taimakon Allah. Shine ma'anar la haula wala quwwata, ba ka da wata dabara da zaka iya jawo wa kanka amfani. Kuwa kuma shine ba ka da wani karfi idan wata musiba ta tunkaro da zaka iya ture ta, illa billahi, in kaga wani abu an amfani ya same ka da taimakon Allah. In kaga wani bala'i bai same ka ba, wannan da taimakon Allah ne. La ilaha illallah, babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah. Wala na'budu illa iyya, babu bautawa kowa sai shi. Lahun ni'matu, ni'ima duka tasa ce. Walahul fadlu, falala duka nasa ne. Walahul sana'ul hasan, kyakkyawan ambato nasa ne. La ilaha illallah, babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Mukhlisina lahud dina, wato muna masu tsarkake addini ga Allah. Walau karihal kafiruna, koda kafirai ba sa so. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Masajid, hadithi na 594, hadithin Abdullah ibn Zubair, Allah ya kara masa yadda. Da haka sai ka haddace wannan zikirin. An ce Annabi duk sallar farilla sai ya karanta wannan. Kaga na farko, to shi yasa sai ka rasa har ka gama wannan na Annabin ne kake ganin, sai kuma ka ba mutane ka ce musu tahiyya bakin salihina da ya ladihu 129. Kuma zaka samu duk wanda yake wannan bai yi fana Annabin ba. Kuma in ka tashi ce in ka gansu nan su sa'ala ba kenan, wata kissa da ake ba mutane ta sa'ala ba. An gane ku? Kaga ga wannan, kaga ga astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta, akalla zaka dauki yan mintuna fa kana yin zikirin nan, sannan banda tasbihi da tahmidi da takbiri da zaka so kai. Kaga bayan sallama azkar, addu'o'i a cikin sallah ake yin su. Bayan an yi sallama azkar ake yi. Wa nadaba ummatahu ila an yaqulu fi dubri kulli salatin maktuba, Annabi sallallahu alaihi wasallam nadaba ummatahu, yayi kira zuwa ga al'ummarsa, an yaqila an yaqulu, akan su dinga fada fi dubri kulli salatin maktuba, a bayan kowace sallah ta farilla, subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, wa tamamul mi'a, cikon na 100 din kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma zikiri dalla dalla daki daki. An gane ko? Karka zama irin masu abun nan din nutso a arama ya suna irin abun nan ma irin takaran nan da ake ba zuko ba. Kawo gana ya kaman kudan zuma, kawo in kana kudan har ya gama ya juya. An gane ko? Sai ga an bashi takara izu 10 yanzu nan sai ya gama. To haka shi ma wannan za ka subhanallah subhanallah subhanallah, wanda sai ka rasa me yake faɗa, an kana kusa da shi haka ji ba. Wai har a cikin sallah ba ana yin magudi ba. Wani za ka ga carbin yake ji amma biyu biyu ko uku kike hada. Sannan tasbihin ba za ka ji hakikanin kalmar me yake faɗa, babu wani harafi da yake fita da kake ji. Shi sa nan da nan ya gama. Mayakon subhanallah ɗaya, subhanallah, subhanallah, subhanallah ya yi 33. Alhamdulillah, alhamdulillah ya yi 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Shedan ba zai bar mutum ya samu wannan falalar ba. In an samu wanda ya tsaya yi kenan, wani ma gaba ɗaya za a hana shi, dai an yi sallama kawai shuruta kalmin sai tafiya sa. Ba wai yi yake akan hanya ba, kuma ba zai bashi kenan. Shi kuma wanda ya zauna ɗin, shi kuma shedan shi ma ba zai bashi ya samu ladan ba. Sai ya sa shi ya dinga yin irin wannan wanda yake kalmomin ba sa fita. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Al-Masajid hadisi na 597 hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda wa zakara Ibn Hibban fi sahihihi an al-Harith bin Muslim Ibn Hibban ya ambata a cikin sahihin littafin sa sahihu Ibn Hibban daga al-Harith Ibn Muslim kale yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sallaita subha idan kai sallar asuba faqul qabla an tatakallam kafin kai magana kan kace komai kace Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mutta min yawmika idan ka mutu a wannan ranar kataballahu laka jawaza minan nar Allah zai rubuta ka daga wanda suka tsallake shiga wuta wa idha sallal maghriba wa idha sallaita al maghrib in kuma kai sallar maghriba fa qul qabla an tatakallam kafin kai magana kace Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat ya Allah ka tseratar da ni daga wuta sau bakwai fa innaka in mutta min lailatika in a wannan daren ka mutu kataballahu laka jawazan minan nar Allah zai rubuta ka daga waɗanda suka tsallake shiga wuta wannan hadisin da'ifi ne an gane ko hadisi ne da'ifi Ibn Hibban an ji mai arhako Ibn Hibban ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2346 a cikin Mawarid Abu Dawud a cikin Al-Adab shi ma ya rawaito shi hadisi na 579 wa da'afahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud yana Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rawaito wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud an gane ko hadisin bai tabbata ba wa kana idza salla ila jidarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi salla ila jidarin yana kallon bango ko garu ja'ala bainahu wa bainahu qadar mamarrishat to manzo Allah yakan sanya tsakanin inda yake da jikin garu ko bangon yakan bar wani ziri gwargwadon yanda akuya za ta iya wucewa kenan ana so zaka sa sutura to ba dabba ita zaka je ba akalla ka sa goshinka nan kuma akwai gap akwai dan gap da akuya za ta iya wucewa tsakanin inda kake da kuma inda sutura take dan haka idan bango ne a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan zai maida shi kamar sutura to yakan bar yar tazara tsakanin inda yake da inda bangon yake gwargwadon mamarrishat wato gurin wucewar akuya walam yakun yataba'adu anhu baya yin nesa da inda sutura take bai yin nesa da bango din bal amara bil qurbi min as-sutura bal ma annabi yayi umarnin mutun ya matsa dab da sutura amma ba inda zai zama daga shi sai ita ba dan bar tazara gurgudan mamarrishat tsakanin sa da sutura din wa kanat idza salla ila audin manzo Allah ya kasance idan zai yi salla yayi sutura da wani itace aw amudin ko zai yi salla yayi sutura da amudi ginshiki irin na masallaci wannan shine amud wannan pillars din nan guda hudu din nan sune amud to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi sutura da irin wannan dirka din ko wannan ainihin ginshikin na masallaci aw shajaratin ko zai yi sutura da bishiya ja'alahu ala hajibihi al-ayman to yakan sanya ita wannan bishiyar ko wannan wato dirka din ko wannan itacen ko katakon sutura din daidai da kashin wato girarsa shine ja'alahu ala hajibihi al-ayman yakan sanya shi a daidai girarsa ta dama awul aisar ko daidai girarsa ta hagu ma'ana sutura ba santa yake aje ta wai kan dan kada ta ko ta dan dama da idansa na dama ko ta dan yi dama hagu da idansa na hagu walam yasmud lahu samdan baya nufar suturar kai tsaye ta inda za ka kawai ita yake kallo a yakan dan kautar da ita kadan ta yi dama ko ya dan kautar da ita ta yi hagu wa kana yarkuzul harbata bis safar manzo Allah ya kasance yana kafa al harba karamin mashi bis safar in a halin tafiya ne in zai salla sai ya zo ne daga gabansa sai ya caka wani karamin mashi haka ko yar karamar sanda sai ya caka ta a cikin ƙasa ita ce za ta zama masa sutura wal bariyati haka in annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi salla a fili shine bariya a falalan guri wanda yake babu gini babu wata sutura to yakan kafa wannan sanda din ko ainihin wato karamin mashi a gaban sa fa yusalli ilaiha sai sallah yana kallon sa fatakunu sutratahu sai ya zama wannan shine sutrar sa din wannan mashin da ya kafa ko wannan sandan da ya sa a gaban sa ita ce yake dauka a matsayin sutura wa kana yu'arridu rahilatahu manzo Allah ya kasance yakan gitta ko yana gifta a bar hawarsa ko dokin sa ko raƙumin sa ko taguwar sa kai kan gitta ta haka fa yusalli ilaiha sai sallah yana kallanta an gane ko suka ce idan dabbar a daura take ba za ta tawo dan kakkai sutura da ita ba daura take ba ta ga ciyawa ko ta ga wani abu ta tafi idan mutun ya daure ta to sai ya dawo sai sutura da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sutura da a bar hawarsa wa kana ya'khudhur rahal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan riki ar-rahal sirdin raqumi shine ar-rahal sirdin raqumi ya za ka ganshi akwai katako a gaba akwai kuma katako a ina baya to wannan na bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan riki ya'khudhur rahal fa ya'dilu wa yusalli ila akhirati sai ya karkatar da shi sai ko kuma sai ya daidaita shi sai ya salla zuwa akhirati karshen sa an gane ko da haka sai ya sa shi shima in ka kalli ainihin wato kaga tunda akwai a hade yake akwai wani a gaba akwai wani a baya to sai daidaita shi gitta shi haka a gaban sa sai ya fuskance shi ya sallah wannan duk ana nuna maka muhimmancin sutura annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar sa ta gudana in zai sallah a inda yake fili ne ko a halin tafiya to baya yin sallah sai ya sanya wani abu da zai zama masa sutura tsakanin sa da mutane amma yanzu mutum kawai sai ga ya shimfiɗa da dumasa a kofar gida kuma kan hanya ne mutane suna taucewa yana sallah su an gane kuskure ne sai mutum ya dan samu wani abu ko bokiti ko wani abu ya sa a gaban sa ko wata jarka wanda za ta zama masa sutura wannan hadithin Imam al-Bukhari a cikin as-Salah ya ruwaito shi hadisi na 507 hadithin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa amara al-musalli an yastatira to shi a aikace manzon Allah ya sanya sutura a sallah to kuma wa amara ya umarci al-musalli mai sallah an yastatira shi ma ya dinga sanya sutura walau bi sahamin koda da kibiya mutum ba ya rasa abin da zai abin nan da shi sai ya samu kibiya ko wata takobin sa kawai sai ya soka a kasa ta tsaya shikenan sai ya sutura da ita aw asan ko sanda fa in lam yajid idan bai samu ainihin kibiya ba bai samu sanda ba bai samu wani abu da zai tsayar da shi a matsayin sutura ba falyakhudda khattan fil ard to yayi zane a ƙasa zanen ma wasu malaman suka dinga tattauna to ya zai zanen kawai layi zai ja wasu suka ce kamar kaus kamar wata haka zai sai zai can gaban sa sai ya zana wani zane kamar wata kamar ya dan shiga wani masallacin sa da shi kuma nan wannan zanen da ya nuna yana cikin hasumiyar masallacin sa wannan zanen shine duk wanda ya buta bayan zanen wannan yaje can ya karata shi wannan iya zanen nan ne iya masallacin sa duk da hadisin zanen bai inganta ba an gane ko yawa Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah hadisi na 689 haka Ibn Majah a cikin Iqamatus Salah hadisi na 943 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 249 hadithin Abi Huraira ne Allah ya kara masa yadda sannan Ash-Sheikh Shakir al-Musnad wato Ahmad Shakir da yayi tahqiqi ga Musnad na Imam Ahmad ya raunana wannan hadithin yace hadisi ne wanda bai da inganci hadisi ne dha'ifi wanda yace aliza ne fa in lam takun suturatun fa kad saha anhu annahu idan ku har mutun yayi sallah bai sanya sutura ba duk abubuwan da aka ce ya sa dan su zama sutura tsakaninsa da masu wucewa yake ya sa to ya inganta hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya qata'u salata cewa yana yankewa mutum sallah menene almar'atu mace walhimaru da jaki walkalbul aswad da bakin kare wa'annan duk din suka gifta ta gaban mai sallah babu sutura a gabansa sun yanke masa sallah akwai almar'a wata ruwaya ta fayyace wata irin mar'a kamar ɗan yarinya karama alha'id mace baliga in ta wuce ta gabansa babu sutura a gabansa ta yanke masa sallah yana sallah bai sanya sutura ba jaki yazo ya gitta ta gabansa bakin kare yazo gitta ta gaban sa har sahabbai suka ce to me bambancin bakin kare da jan kare da farin kare sai annabi ya ce ai shi bakin kare shaytani an gane ko kalbul aswad shaytanu an ce shaytanu in za su rikida su zama suffar kare baki suke zama da haka su galibi shaytanu sun fi shiga jikin su su bakin karnuka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare shaytani wa mu'ariduhu sahihun laysa bisarihi in ka samu wani hadisi da ya ci karo da wannan hadisin to in ma dai hadisi ne sahihi amma kuma bayanin sa ba sarihi bane aw sarihun ko kuma ga shi hadisi ne sarihi da yake nuna sallah aw sarihun ko ko kuma ka same shi cewa hadisi ne sarihi laysa bisahihin amma kuma bai inganta ba ma'ana zaka iya cin karo da wani hadisin da ya nuna cewa a koda kare ya wuce koda mace ta wuce koda jaki ya wuce ta gaban ka ba sai tara sallar ka tayi to in ka ci karo da wannan hadisin sai ibnu qayyim ya gaya ma dayan biyo in ma dai hadisin ya inganta amma kuma ba sarihi bane akan wannan masala in ma kuma sarihi ne akan wannan masala amma kuma bai inganta ba ina fata an gane wa kana yusalli wa aisha ta na'ima annabi ya kasance yana yin sallah na aisha ta gitta tana gaban sa tana bacci fi qiblati a alqibla sai inda zai sa goshin sa kamar yanda Imam al-Bukhari a cikin As-Salah ya kawo wannan hadithin hadithi na 382 haka Imam Muslim a cikin As-Salah hadithi na 512 hadithin Aisha Allah ya kara mata yarda duk da cewa wasu malaman sun yi kokarin su yi su wato yi takayidin wato fadin wannan hadithi na yaqta'u salatul wato yaqta'u salata al-mar'a wal himaru wal kalbul aswad sun yi kokarin yin taksisin ko wato a takayidin wannan hadithin su ce mace ta fita daga ciki suka kawo hadithin Aisha ita ba ma wucewa ba gittawa ta yi tana kwance a gaban annabi yana sallah shi yasa ita kanta tana Aisha wannan shine fikewarta tana kwance a gaban annabi sallah bata kwace ba sai dan ta zo wucewa an gane ko wasu kuma suka yi hujja da wannan hadithin na Aisha suka ce to wannan mace ta fita daga ciki da haka mace ta wuce ba matsala wasu suka ce jaki ma ya fita da hadithin Abdullahi dan Abbas ai wata rana ana sallah a Mina annabi yana gaba yana sallah sai ya taho akan jakinsa yace kuma lokacin ya kusa balaga yace kadna hastul ihtilab ko yace sai yazo ya wuce ta cikin sahu ya fita daga cikin sahun ya sauka da kan jakin ya sake shi yana kiwo kuma yazo ya shiga cikin sahu yace babu wanda yace masa danme annabi bai ce masa danme ba sahabbai ba wanda ya masa inkari wannan sai ya nuna jaki dan ya wuce ta gaban ka ba sitira shi ma wasu malaman suka ce amma amma duk wannan tawila ne shi yasa an ce lokaci yayi daidai ya cika to dole da wannan mas'ala zamu dan dawo kanta kadan saboda mu warware wannan iskalin insha Allah sai mu tsaya a hakan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Na'am.